إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باين هكا ينوا ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna 19 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 12 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi na Ad-Durusul Muhimma li'ammatil umma na Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala zamu tashi darasinmu na hudu yau a wannan masallaci mai albarka nan Masjidu Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu take nan ungwar Ibrahim Bako anan cikin garin Bauchi. A darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya karshen darasi na 8 ad-darasu thamin wajibatus sala wato abubuwan da suke wajibi akan mutum ya samar da su gabanin ya shiga cikin sallah wanda shine abin da muka tsaya akan shi a satin da ya wuce. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan darasi na 9 malam yace ad-darasu at-tasi' bayanu tashahhud wannan darasi shi ko zai mana bayani akan tahiyya domin a da yawa daga cikin musulmai suna yin sallah amma kwata-kwata ba su iya yin tahiyya ba zaka ji in ka ce ma mutum ya karanta tahiyya to sai ka je yana karanta wani abu shi ba larabci ba shi kuma ba Hausa ba sai ka rasa wacce ɗaya ke karantawa to kaga babu shakka akwai bukatar mu san wacce ce asalin tahiyya wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin mu gyara abinda muke kai na kurakurai mu kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana ya karba mana Allah ta'ala ya sa mu dace. Malam yace bayanu tashahhudi wa huwa an yaqula bayani akan tahiyya shine mutun yace at-tahiyyatu lillahi kaga galibi abinda muke cewa shine at-tahiyyatu lillahi kaga at-tahiyyatu ga ai ba larabci bane larabcin shine at-tahiyyatu at-tahiyyatu wannan yawo din sai an mata shadda at-tahiyyatu ba at-tahiyyatu ba in kace at-tahiyyatu to ba kai tahiyya ba eh tahiyya da Hausa kenan ai ko to shine in mun zo kawai sai mu ce at-tahiyyatu to asalin yadda lafazin yake shine at-tahiyyatu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan wato siga ɗaya kenan daga cikin ingantattun sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen tahiyya akwai wacce muka fi sabawa da ita ita ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah kaga galibi anan bayan mun zan sai mu ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah galibi da muke karantawa kenan yadda kuma yake daidai shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to lafzan da suka zo cikin tahiyya a dunkule ma'anar su ita ce anan farko da mutun yace at-tahiyatu lillah wato lafzin at-tahiyya a larabci yana nufin gaisuwa kamar yadda Allah yake cewa wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha awrojin yace fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba sannan yana bayani game da in aljanna yace da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kaga at-tahiyya shine gaisuwa to kana cewa dukkanin wato jinjinawa da gaisuwa ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wahdahu la sharika la shine ma'anan at-tahiyatu lillah sannan wato az-zakiyatu lillah in mun dauki wancan lafazin wanda muka saba da shi shine dukkanin tsarkakakkun abubuwa da tsarkakakkun ibada tsarkakakkun lafuza da duk wani abin da yake tsaftatacce tsarkakakke ya tabbata ga Allah subhanahu wataala komai ne Allah tsarkakakke ne sannan kai ma kuma duk abin da zaka yi ma Allah to zaka zai zama tsarkakakke da tsaftatacce at-tayyibatu salawatu lillah ko kuma was-salawatu wat-tayyibat kaga da at-tayyibatu salawatu lillah da kuma lafazin was-salawatu wat-tayyibat duka abu ne guda daya kace was-salawatu ko dukkan salloli ko kuma as-salatu bi ma'ana du'a dukkanin addu'o'i gaba daya lillahi sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wat-tayyibat da kuma tsarkakan abubuwa tsaftatan abubuwa duk wani tsaftataccen al'amari da tsarkakakken al'amari ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki mai tsarki ne tsaftatacce ne Allah kuma baya karban wani abu sai wanda yake tsaftatacce tsarkakakke Allah bai karban wani abu sai abin da yake tsaftatacce sai abin da yake a tsarkakakke saboda haka sai mutun ya ce wato was-salawatu wat-tayyibatu sannan assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan manzo ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Abdullah ibn Abbas Allah shi kare da a gare shi yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayi idan muna salla ga mu gashi a gaban mu sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi saboda ga mu gashi da amma lokacin da manzo Allah ya rasu yanzu babu shi a gaban mu sai mu ce assalamu ala nabiyyi saboda manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu almuhim wannan waje ne wanda malamai suka yi sabani akai wanda ba abu ne wanda za ta yi ana wato ta da jijiyoyin wuya ko fada da bayani akai ba dukkanin wanda mutun ya dauka a ciki yayi kuma yayi daidai insha Allah tabaraka wa taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah sannan rahmar Allah ta tabbata gare ka wa barakatuhu da kuma albarkan Allah assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah salihai waɗanda suka tsayu akan abinda Allah yake so suka kuma nisanci abinda Allah subhanahu wata'ala baya su. Ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu, ina mai shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzan Allah. Sannan sai ya ce thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sai yayi salati ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa yubariku alaihi, sannan ya roka masa albarkin Allah. Fa yaqulu, sai ya ce Allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Wannan shine ingantaccen salati da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ya karanta wannan, ko ya karanta sigogin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi, wato ruwaya wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wannan shine abin da ya kamata wato mutun yayi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ya kawo wani salati kirkiran dai ba, a wannan ita salla wato ibada ce tauqifiyya, ba a shigo da wani abu sai wanda aka saka. Duk abin da ba shi aka sanya ka ba, ba a ce ka kawo ba a cikin sallah, to kar ka kawo shi, saboda ibada ce tauqifiyya. Akwai yadda aka ce kai, akwai inda aka ce ka tsaya, dakai in ka zo salati to sai ka dauko salatin da aka ce maka kai, shi ne salatul ibrahimiyya, shi ne salatin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amma ka kawo wani salati na daban, to zaka yi bayani ai na ka samu wannan salatin. Eh, in ka kawo wani salati na daban wanda aka ce maka ya fi alqur'ani so 6000, to zaka yi bayanin tai na aka samu wannan calculation din. Ya kai aka buga wannan lissafin aka gano ya fi alqur'ani so 6000. Saboda haka ingantaccen salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine salatul ibrahimiyya. Hadisi yana nan a cikin sahih bukhari, yana nan a cikin sahih muslim, akwai a cikin muwatta ta imamu malik, akwai hadisi a cikin sunan abi daud da sunan na ibnu majah da sunan littafai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa suna zaune a majalisin sa'd ibn ubada, sai manzon Allah ya ce akan me kuke tattaunawa? Sahabbai suka ce ya rasulullah, Allah ya ce mu yi maka salati kuma ya ce mu yi maka sallama, to mun san yadda za mu yi maka sallama amma ba mu san ya za mu yi maka salati. Manzon Allah sai ya shiru sallallahu alaihi wasallama, sahabban da suke zaune a wajen suka ce sai da muka ce da ma ba mu tambayi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, saboda yadda muka ga ya yi shiru. Ashe shirun alama ce ta in aka tambayi manzon Allah ya yi shiru, to yana jiran wahayi. Dan shi in an tambaye shi bai ba da amsa da kansa, sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa wahayi, saboda ka'idan kuma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha, manzo Allah baya magana bisa son zuciya. In kaga yayi magana to wahayi ne aka yi mishi. To sai manzo Allah ya ce can, sai manzo Allah ya daga kansa ya ce ina masu tambaya game da salati, suka ce ga munan ya rasulullah. Manzo Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Kaga inda a ce ana so ka kirkiro wani abu na salati, manzo Allah sai ya ce musu to ai kun yi larabci ko, saboda larabawa ne su mafiya yawa, su kuma quraishawa ne masu in dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To inda a ce za a baka dama ka kirkire na ka salati, manzo Allah sai ya ce to me yi amfani ku tambaye ni bayan kun yi larabci, kowa zai kirkire nashi. Amma saboda ibada ce tauqifiyya, sai manzo Allah ya ce kulu, ga abin da za ku ce, sai karanta musu irin salatin da Allah yake so a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga wannan ya nuna mana darajar manzon Allah. Salatin da za ka yi wa manzon Allah ma Allah ne ya koyar da yadda za a yi, Allah ne ya saukar da yadda za a yi. Eh, kaga annabi Muhammadu ba abin wasa bane sallallahu alaihi wa sallam, musamman wannan wuni da muke ciki na duba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin yawaita yi masa salati a daren juma'a da kuma wulin juma'a saboda ka in kai masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fituwa zaka yi bakin titi ka dinga dukan kirji kada sa mata suna rawa suna tajuwa ba a ware wulin juma'a zaka yi ka sadaukar da shi don yi manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam yanzu duk abin da kake yi kana yi ma annabi salati a ko'inanka a tafiyanka a kasuwanka a ko'ina bakinka ya zamana ya saba da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati tun daga daren juma'a daren jiya alhamis da ya wuce kenan shine daren juma'a har zuwa faduwar ranar yau juma'a Allah ka samu daji thumma yasta'idu billahi fi at-tashahhud al-akhir min adhab jahannam sannan a tahiyan karshe sai ya roki Allah tsari da kariya daga azabar wutan jahannama wa min adhabil qabr daga azab da kuma azabar qabari wa min fitnatil mahya wal mamat da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitinan wato almasihud dajjal shine addu'an da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a ma sha'a sannan sai ya zabi addu'o'in da ya ga dama a tahiyan karshe wala siyama al-ma'thur min zalik musamman addu'an da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tahiyan karshe bayan an gama tahiya an gama salati an karanta Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr zuwa karshe to wannan waje ne na karban addu'a waje ne da mutun zai addu'a saboda yana dab da ban kwana da ibadar sallah muna fahimta ku ya shiga cikin sallah to yanzu yana dab da yi sallama a cikin sallah to in yi addu'a lokacin Allah madaukakin sarki yana karba kamar mai azumi ne misali galibi mutane zaka ga suna rudewa akan yaya ake yin addu'a lokacin shan ruwa shin bayan an sha ruwa ne za a yi addu'a ko kuma kafin shan ruwa kaga anan addu'a lokacin shan ruwa na azumi addu'a ce iri biyu akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala shine bukatar ka kai da kake da shi a wajen Allah sawa'un azumin ramadan ne sawa'un azumin nafila ne kake yi akwai kuma du'a'u ibada shine addu'an da aka koyar da kai kai lokacin shan ruwa zahaba zama'u وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ita du'a'u mas'ala ana so kai ne kafin ka sha ruwa saboda in ka zo tafshar ruwa an kusa shan ruwa minti 10 minti 20 kafin gabanin shan ruwa kana cikin ibada to in kai addu'a a lokacin yafi saurin addu'an da kafi sama da bayan ka sha ruwa ka fita daga cikin ibadan azumi muna gani ba ku wannan du'a mas'ala kenan amma du'a ibada kuma zahabar zabau kishin ruwa ya tafi to in kace kishin ruwa ya tafi bayan ka debo awa 12 kana kishin ruwa har yanzu baka karuwa ba kace kishin ruwa ya tafi to ya tafi ya je ina kaga ba inda yake ba har yanzu yana nan wabtallatul uruq jijiyoyi sun bushe jijiyoyi sun jike me ya jika su ba abin da ya jika su tabbata ajr insha Allah lada ya tabbata in Allah ya so kaga kenan in kace zahabal zama wa tallatil uruq wa sabatil ajr insha Allah gabani ka sha duwa ka ai baka fada wa dide ba baka fada dide ba din baka yi maganin kishirwan ba baka jika jijiyoyin ba har yanzu kishirwan nan har yanzu jijiyoyin suna bushe to haka yake cikin sallah in sallar ta zo karshe to ana so kai du'a'u mas'ala bayan sallama kuma du'a'u ibada ake yi du'a'u ibada shine wanda aka ce kai addu'o'in da aka ce kai zikirorin da aka ce kai du'a'u mas'ala kuma shine addu'an da kake so ka roki Allah bukatunka Allah ka samu dace to mallam yace daga cikin addu'o'in da suka tabbata akwai mutum yace Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan ambatunka da bin dokokinka ka taimake ni akan gode maka akan ni'imomin da ka min Allah ka taimaka min in zama mai kyautata ibada gare ka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa nayi zunubai masu tarin yawa wala yaghfiru dhunuba illa ant ba mi gafarta zunubai in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika Allah ka mun gafara ta musamman daga wajenka warhamni Allah ka yi min rahama innaka antal ghafurur rahim Allah lalle kai ne mi gafara kai ne mi jin kai malik yace amma fit tashahhudil awwal amma a tahiyyan farko fa yaqumu ba'da ash-shahadataini ila ath-thalithati fi dhuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isha bayan yayi tahiyya yayi ashhadu an la ilaha illallah wa anna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku a sallan magriba isha da azhar da kuma la'asr wanda suke da raka'a sama da raka'a biyu ma'ana ba sai ya tsaya yayi salati ba kenan a tahiyyan farko zallan tahiyya zai amma wa in salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal idan yayi ma annabi salati a tahiyyan farkon hakan yake falala li umumi al ahadith fi dalika saboda hadisai da suka zo dangane da bayani akan yin salati bayan tahiyya sun game ba su bambance tahiyyan farko da kuma tahiyya ta ƙarshe ba thumma yaqumu ila thalitha sai kuma ya miƙe zuwa raka'a ta uku al muhim a raka'an farko a tahiyyan farko malam yace ba dole ne sai yayi salati ba amma in yayi yafi falala in yayi hakan yafi saboda hadisan da suka zo wajen bayani akan tahiyya ba su bambanci cewa ga tahiyyan farko ga tahiyyan ƙarshe ba wajen yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sa mu dace malam yace ad-darasul ashir darasi na 10 shine sunanus salati sunnonin sallah sunna lafazin as-sunan jam'i ne na as-sunnatu as-sunna yana da ta'arifi daban-daban gwargwadon fannin da mutum yake magana akai anan da muke magana akan hukunce-hukuncen sallah to muna magana ne a babin fiqh to a sunna a wajen malaman fiqh shine abinda ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu abinda in mutum yayi za a bashi lada in bai yi ba kuma ba zargi a kansa eh shine sunna a wajen malami in yayi akwai lada in bai yi ba kuma fa babu laifi a kai mun ji a baya sharadi da wajibai shine abinda in mutum bai yi ba za a sa mai zunubi in yayi a bashi lada in bai yi ba kuma yana da zunubi wannan kuma in yayi za a bashi lada in bai yi ba kuma to babu zargi akan sa wala yu'aqabu tarikuhu wala yu'atab wa minha daga cikin sunnonin sallah malam yace akwai al-istiftah du'aul istiftah addu'an bude sallah to bil haqiqa malamai sun yi sabani akan me hukuncin addu'an bude sallah da yawan malamai suna fadin cewa addu'an bude sallah dole ne wajibi ne mutum yayi du'aul istiftah idan zai yi a sallah du'a ul istiftah din nan kuma shine karanta Allahumma inni a'udhu bika Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaaya bil ma'i wal thalji wal bahr wa kuma karanta subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaaha ghayruka ko kuma karanta Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukuratan wa asila ko kuma ya karanta Allahumma rabb jibril wa mikail wa mikaila wa israfila fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim karanta a matsayin addu'a ta bude sallah to akwai abinda mutane suke wanda kuke shine idan mutun ya zo addu'an bude sallah bayan an yi ta da ikama an yi kabbara sai ya daga hannu a lokacin da zai addu'an bude sallah wannan bid'a ce ko kuma wasu ma za ka ga wasu na daga hannu ne wai addu'a ce suke yi bukata suke mikawa wannan bid'a ce a tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba eh wannan bai da asali bai da asali ko idan an ta da ikama gabani ai kabbaran haraba sai ga mutum ya daga hannu yana addu'a ba wanda ya saka wani inda aka ce kai addu'a shine bainal adhani wal iqama tsakanin kiran sallah da kuma me da iqama in an tada ikama shikenan yanzu abin da ya rage shine a gyara sahu sannan a kabbata sallah Allah ya sa mu gyara Nabiyu malam yace ja'alul kaffi al-yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyami qabla al-ruku'i wa ba'dahu mutun ya sanya hannunsa na dama akan nahagu a kirjinsa lokacin da yake tsaye gabanin yayin ruku'u da kuma bayan ya dago daga ruku'u to rike hannu a sallah jama'a magana mafi inganci ita ce duk wata ruwaya da za ta zo maka da bayani akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za ta kawo maka bayani akan manzon Allah ya daura hannunsa akan dama in dai sallar manzon Allah za a yi maka bayani to manzon Allah hannunsa akan kirji yake eh bayanin saki hannu a sallah to dole zai maka bayani akan saki hannu a sallah sai dai kawo maka shubuha ya yi maka tawilin wasu hadisai amma nassi sarahatan da yazo yace manzo Allah yayi sadalu a sallah babu shi babu shi saboda haka magana mafi inganci ita ce saki hannu a sallah ba sallan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kazo sallah kawai ka saki hannu kikam haka magana mafi inganci ita ce wannan ba sallar manzon Allah bace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ya ce mu an umarce mu annabawa idan za mu yi sallah mu daura dama akan hagu akan kirjin mu kaga kenan annabawan Allah kaf tun daga kan annabi Adam tun daga kan manzon farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan su idan za su yi sallah suna daura hagu ne suna daura dama ne akan hagu akan me akan kirji ba su kyanu suke yi a sallah saboda haka jama'a da za ga mutum kawai ana sallah kawai ya suke hannunsa kawai wani ba ka ga ya daga kansa haka yana kallon sama wannan ba karantarwar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin mu fada mu kan mu gaskiya tsakani da Allah da mutumin da ya saki hannunsa a sallah da wanda ya daura hannunsa akan kirji wani ne yafi kusa da abin da yayi ya taimaka masa wajen kawo masa khushu'i a cikin sallah wanda ya saki hannu ya tsaya yana kallon sama da ƙasa ina khushu'i zai zo amma wanda ya daura hannunsa akan kirji hakan ya fi taimaka masa wajen samun khushu'i a cikin sallarsa eh kuma ko a ido in ga kallon mai saki hannu a sallah da wanda yake daura hannu akan kirji a ido ma ka san sallarsa wallahi ba iri ɗaya bace ba iri ɗaya bane saboda haka a mu gyara wannan duk shi wace da za a kawo Allah ya sa mu dace na uku malam yace raf'ul yadaini madmumatay al asabi' mamdudatan hizwal mankibaini aw al udhunaini inda at takbir al awwal mutum wato ya daga hannunsa lokacin da zai yi kabbaran harama ya daga hannunsa hannun ya zamana wato yatsun nasa ya miƙe su suna kallon daura da kunnuwansa ko kuma daura da kafadunsa a lokacin da zai yi kabbaran harama wa inda ruku' hakanan sanda zai tafi ruku'u wa raf'i minhu da dagowa daga ruku'u wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal ila al-thalitha da kuma lokacin da zai dago daga tahiyyan farko zuwa raka'a ta uku daga hannu akwai ruwayoyi akwai ruwayan Abdullah ibn Abbas akwai ruwayan Abdullah ibn Amr ibn al-As ko Abdullah ibn Umar dai daga cikin su wanda yayi bayani akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannu a sallah wannan ruwayan ta nuna manzo Allah duk gaban da zai tafi yana daga hannu ruwaya dai kuma ta nuna cewa manzo Allah baya daga hannu a sallah in ba wajajen nan kamar haka ba kabbaran farama da tafiya daga tafiya ruku'u da dagowa daga ruku'u da kuma tasowa daga tahiyyan farko zuwa raka'a ta uku kaga shi wannan ya kawo wanda ya gani ne shi ma kuma wannan ya kawo wanda ya gani ne ya nuna wannan sunna ce ta tanawwi ko manzo Allah yana caccanzawa wani lokacin duk gaban da zai tafi ya daga hannu wani lokacin kuma ya takaita daga nisa kan kabbaran harama kabbaran tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u da kuma dagowa daga tahiyyan farko zuwa raka'a ta uku sai daga hannunsa ya zamana daura da kunnuwansa ko kuma daura da kafadinsa amma zaga mutane wani ko in yazo ba ruwansa ma da ya tsaya ya ga hannunsa kawai tilla shi kawai dai Allahu akbar shikenan ai wani ma kaga wai idan zai kabbara sai ya kama kansa haka kalibi haka zaka gani musamman iyayen mu mata Allah ya musu rahama babu ya yawan su gattawa iyaye mata zaka sun fi tasirantuwa da wannan bid'a idan zaka yi kabbaran harama sai ta kama kanta to wannan ba karanta ga sunna bane ko kuma kaga mutun ya sanya cikin tafin hannunsa ya zo daidai da kunnensa sai ya taba kullun shi wannan ba sunna bace wannan ya tsanka wannan dan ya tsanka shine ake so ya zama daura da kunni daidai saitin kunnanka ba tare da ka taba kunnan ba ko kuma daidai saitin kafadinka idan ka ce daidai saitin kafadu kuma ba ana nufin sai ka bankare ba a'a kawai yadda ka saba kai ka daga hannunka Allahu akbar shikenan iyayen da ya zama ya daura da kafadinka kaga wannan ba kuskure ne wanda da yawan mutane suna afkawa ciki wani kuma in yago shi sallar ma sai ya mata nuna ma Allah cewa shi gaye ne komai sai ya mata air style ko na zo Allahu akbar shike kaga wannan ba daidai bane eh saboda ita sallar mun dauke ta abun wasa Allah ka sa mu gyara abu na hudu yace ma zada an wahidatin fi tasbihir ruku'i was sujud kari akan wato guda daya a cikin tasbihi na ruku'u da kuma tasbihi na sujjada idan mutun yayi sujjada ko yayi ruku'u to ya kara akan tasbihi daya in yayi daya to ya kara akan na biyu wannan ita ma sunna ce ya zamana na daya ma'ana mutun kamar yayi ruku'u sai ce subhana rabbiyal azim yayi sujjada subhana rabbiyal a'la to na farkon yace shine wajibi kari zuwa na biyu na uku wannan kuma sunna ce ma zada ala qauli rabbana walakal hamdu ba'da alqiyam min alruku' mutun ya kara akan fadin rabbana walakal hamdu bayan ya dago daga ruku'u wa ma zada an wahidatin fi du'a'i bil maghfirati baina sajdatayn da kuma abin da ya karu akan neman gafara a lokacin da mutun zai addu'a a zaman da zai tsakanin sujjada guda biyu bayan an dago daga sujjadan farko za a ce rabbi ghfirli ba to guda ɗaya yace shine wajibi kari akai kuma sunna ce abu na shida shine yace ja'alur ra'si hiyal az-zahri fi ruku' kan mutun ya zamana yayi daidai da bayansa a lokacin da zai ruku eh magana mafi inganci wannan wajibi ne ba ganin dama bane ba in kai akwai lada in baka yi ba babu komai bane a'a dole ne in zaka yi ruku kanka ya zamana yana daidai da saitin bayanka kar kanka yayi sama da bayan kar kuma yayi ƙasa da bayan muna ganewa ku idan kai ruku'u ana so bayan kai miki yayi daidai da kanka karka sunkuya da yawa ta yanda idan an sa kar kanka yi ƙasa da yawa ta yanda idan an daura maka wani abu ko kondo ko wani abu zai gangaro ta sama kar kuma kanka yi sama da yawa ya zama bayan yayi ƙasa ta yanda an daura maka wani abu kai shi kuma zai gangaro ta baya ka ga rika ka saba lamba muna fahimta ku to ana so bayan ka da kanka yayi ya zama da kanka da bayan ka yayi saiti hakikar da su su tafi straight mataki guda daya kar wani yayi sama kar kuma wani yayi ƙasa sannan na bakwai shine yace mujafa'atul adudaini anil jambaini wal batani anil fakhidaini wal fakhidaini anis saqaini fis sujudi wato kanisanta tsakanin damatsanka guda biyu kar ka hada su da gefen jikinka guda biyu inda ka yi sujjada kar ya zama da wannan damtsanka na hannun hagu ka ko dama ya mannu da gefen cikinka na hagu ko dama mun gane wannan ko kar ka takure sannan wal batani anil fakhidain kar ka hada cinyanka da cikinka ka nisanta zakka ka raba tsakanin cinyanka da cikinka wal fakhidaini anis saqai sannan kuma ka raba wato kaurin kafanka guda biyu nan kaurin kafanka kare hada da cinyanka kar ka hada kaurin kafanka da cinyanka lokacin sujjada kar ka hada damtsanka guda biyu da gefen jikinka kar ka hada cinyarka da kuma cikinka kar ka hada kaurin kafanka da kuma cinyarka ya zama na ka bambanta su ka rarraba su kai sujjada isashe muna ganewa ku ana nufin kar ka takure sannan ba su ake a ce ka bankare ba ba bankarewa za kai ba ba kuma takurewa za kai ba nobel yadda kake to haka za kai sujjada kar ka takure da yawa kada kuma kai min kada kuma ka bankare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama sabai suka ce manzo Allah yayin sujjada har ana hango kyallin farin hammatarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yadda yake wato sujjada a yalwace har akuya na iya wucewa ta kasansa sannan takwas raf'u zira'aini 'anil ardi hina sujud in zaka yi sujjada zira'in hannunka tsintsiyar hannunka to ka daga shi daga kasa kada ya taba kasa abinda ake so ya taba kasa shine tafin hannunka amma banda tsintsiyar hannu sannan tare yace julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrusha bi sallah ya shimfida kafansa ta hagu ya zauna akai wa nasbil yumna ya kuma kafe ta damar kafarsa ta hagu ya zama ne ya shimfida ta sannan ta damar kuma ya kafe ta yadda zai zauna a haka ya zama ne wannan shine kafarsa na hagu to akai zai zauna ita kuma kafarsa ta dama sai ya kafe ta haka muna fahimta ku yace fi tashahhudin awwal a tahiyyan farko wa bainas sajdatayn da kuma zaman da zai tsakanin sujjada guda biyu sannan na goma yace at-tawalluku fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyah wa ath-thulathiyyah zamana tawalluki a tahiyyan karshe a sallan take da raka'a hudu da kuma mai raka'a uku huwal julusu ala maq'adatihi shine ya zauna a ƙasa a inda yake ya zauna a ƙasa waja'alu rijlahu al-yusra tahta al-yumna sai ya turo kafarsa ta hagu ta zama tana karkashin kafar dama wa nasbul yumna sai kuma ya kafe ta dama din ba mun ji a farko kanyen farko cewa zai zauna kan kafarsa ta dama ta hagu ba haka kenan ya zauna akan wannan kafarsa ta hagu ya kafe to yanzu in zai tahiyan karshe ana so ita kafarsa ta hagu haka sai ta shigo karkashin kafan dama sai ya zauna a kasa sai zamana ya turo kafarsa ta hagu hakan ne kaban yadda yayi ya turo ta sai kafe kafarsa ta a ta hagu ta dama sai zamana ya zauna a gefansa na hagu kenan duka zaman gaba ɗaya tahiyan farko da tahiyan ƙarshe zai yi akan gefansa na hagu ne kafar dama ita tana kafe a tahiyan farko zai zauna akan kafar hagu din a tahiyan ƙarshe kuma zai turo kafar hagu ta zo tayi ta zama wato ƙarƙashin kafarsa ta dama sai kuma ya zauna akan me sai zauna akan ƙasa Allah ya sa muna fahimta sannan yace na abu na 11 shine nasbul rijli al-yumna hina sujud kafi kafar dama lokacin da yake wato hina al-julus san da yake zaure ma'ana in ya zauna to yana iya sake kafar dama ba tare da ya kafe ta ba sai sake ta ma'ana so ya tsinsan sa fuskanci al-qibla As-salatu wat-tabriku ala Muhammadin salati da neman albarka roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam albarka wa ali Muhammadin da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fi tashahhud al-awwal da kuma annabi Ibrahim da iyalansa a wato ainifin tahiyyan farko yin salati kenan a tahiyyan farko ba wajibi bane kamar da muka ambata sannan abu na 13 yace addu'a fi tashahhud al-akhir yin addu'a a tahiyyan ƙarshe sannan na 14 yace al-jahru bil qira'ati fi salati al-fajr bayyana karatu a sallan asuba wa salati al-jumu'a da sallan juma'a wa salati al-idain da sallan idi wal istisqa da sallan roƙon ruwa وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء لأنكو يمبيون فرقون سلم مغربا لكما صلى إنشاء وانا جيتي سنة المنزم الله صلى الله عليه وسلم وأنم صلوا لي أنا ينكراتوني أبيني با أبو يبا أبنى قوم شابيريتي الإسرار في القراءة بالقراءة في الظهر سلن تكراتو ألوكة سلن أزهر والعصر يسلن لأسر وفي الثالثة من المغرب دكما ركاة أكو تكالشي أسلن مغربا والأخيرتين من الإشاء دركاء إيبيون كتشين سلن إشاء دشاشي ليتي قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن واتو كاري أكن أبندا yata abukan au akan wani abu na alqur'ani ko bayan fatiha karatun fatiha sallah shine wajibi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ma'a mura'ati baqiyati ma warada min as-sunani fi as-salati siwa ma dhakarna tare da lura da wasu abubuwa da suka tabbata na sunnoni a sallah ko ma bayan wadannan abubuwan da muka ambata ma'ana wadannan abubuwan da muka ambata su ba duka ne ba iya su ne sunnonin sallah ba akwai kari yace mu'min zalika daga ciki ma zada ala qaulil musalli rabbana walakal hamd kari akan idan mutun yayi dago daga ruku yace sami allah liman hamida rabbana walakal hamd ya kara yace allahumma la mani alima aqita wala muqdi alima wa nata wala yafuz aljaddi minkal jaddu ko hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ba'da arfa'i min arruku'i fi haqqil imami wal ma'mum wal munfarid bayan dagowa daga ruku'u sawa'un wannan mutumin mai sallar liman ne shi ko ma mu ne shi ko kuma shi dai ma yake salla din fa innahu sunna wannan sunna ce wa min zalika aidan daga ciki akwai wada'ul yadaini ala rukbataini mufarrajatay al asabi'i hina al ruku' lokacin da mutum zai ruku'u ya daga daura hannuwansa kafukan hannunsa akan ruku'u ya warware su wannan yake ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsintsiyan kafa ake kamawa ba a'a guyuwarka ake so ka damka da hannunka in kai ruku kamar yadda muka yi bayani kanka da bayanka ya zama yayi saiti hannunka ya miƙe haka nan kamar yadda muka yi bayani a sujjada cewa kar hannunka ya taba gefen jikinka to haka nan kuma a ruku shi ma kar ka bari hannunka ya taba gefen jikinka so ake ka miƙe hannun ya zama na hannun yayi nesa ya zama akwai tazara tsakanin hannunka da kuma me da kuma gefen jikinka sannan sai ka damki guyoyinka abunda zamu tsaya akai insha Allah ta'ala shine ad-darasul 11 darasi na 11 shine mubdilatus sala abubuwan da suke bata sallah abubuwan da suke lalata sallah wa hiya thamaniya guda takwas ne na farko shine al-kalamul amd mutum yayi magana a sallah da gangan ma'adh-dhikri wal ilm tare da cewa yana tina cewa yana sallah kuma ya sani cewa magana a sallah tana bata sallah kaga abubuwa guda biyu yana da ilimi ko ba mantawa yi ba in bai san cewa magana a sallah tana bata sallah ba wannan ba laifi a kansa kamar yadda ya faru da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ukasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar masa da hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin ada sahabbai in suna sallah suna magana eh in an kabbata sallah mutum yana iya magana ya ganga cewa na dama na jima ina so da Allah ya kai sallah zamu haɗu bayan masallaci ko wata magana ta mutadaba cewa ne ka matsa mun gyara tsayuwanka da Allah ta Allah sai saukar da hukumu lillahi qanitin ai hukumu lillahi sakitin in an tsaya a sallah ai shiru shi bai san saukar da aya sai da yazo ana sallah sai yi magana sai ya mai tafi alama na inkari sai ce me ne kuke mun tafi ba magana ce a sallah ba kuma kowa yana yi dan nayi sai me halin cewa ban taba ganin malami da sunan malami irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam me yasa yace saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni bai dake ni ba bai zage ni ba bai hantare ni ba bai mun tsawa ba illa iyaka abin da yace mun ita sallah abin da ake so shine yawaita ambaton Allah da zikiri da karatun Qur'ani a ciki daka daga yau an hana magana a cikin sallah manzon Allah bai ce masa ya sake sallah ba saboda me saboda bai san cewa an hana magana a cikin me a cikin sallah sannan in mutum mantawa yayin da sallah ya manta yana sallah kawai sai magana a sallah kaga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana eh kaga kuma a ce ma mutum yana sallah kuma ya manta yana sallah to tun asali ma ya kamata a tuntubi sallar sa tunanin me yake yi Shine aka ce wai Majnunu Layla. Wannan wanda ake bada tarihin sa ƙarshen dungu a haukacewa akan soyayya. Ya haukace akan masoyiyar sa Layla. Yana tafiya yana tunaninta. Sai ya wuce gaban sallan wuri. Sai wanda yake sallar gaye sauri da idan da sallar sai zo ya ci kuma wuyan sa. Yace kai me za ka wuce min gaban sallah? Yace kai hakuri wallahi ban sani ba ban ganka bane. Yace mai amma kai ka ganni? Yace na ganka yace to ka sake sallah. Saboda me? Yace a ni da na haukace sallaila yasa na wuce ka ban ganka ba. Kai da kake son Allah kana sallah kana son Allah kuma har ka ga lokacin da na wuce. Yace mai ka koma ka sake sallah. Kaga duk da wannan ba dalili bane tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana sallah sai wani ya zo zai wuce ta gaban sa falle difa fi nahri ya hana shi wucewa ta gaban sallar ya kai tunkuda a kirjin sa ya ture shi ta yaya kin da ka gane wani ya zo ya wuce ta gaban ka yana sallah har ka tunkuda shi in an ce in kana sallah ba ka gane wanda yake wucewa ta gaban ka amma dai almuhim ai bai kamata a ce mutum yana sallah kuma ya manta yana sallah ba to ina tunanin sai tafi na tunanin shi tafi amma nasi wal jahil fala tubtilu salatuhu bidhalika wanda ya manta yana sallah ko jahili malam yace to sallar sa ba za ta baci ba eh jahili wanda bai sani ba wannan wani abu ne da ba amma wanda yake sallah ya manta yana sallah to yana ga ita kanta sallar asali sallar ma ya kamata ya sake ta ita kanta sallar ta baci ya kai kamata kana sallah ya kamata ka sake ta الثاني wato abu na biyu yace shine abdahik cikin abin da ke bata sallah akwai dariya mutum kawai yana cikin sallah kawai sai sheke da dariya wannan sallar sa ta baci al-akl shine abu na uku ci duk abin da mutum ya ci yana sallah to sallar sa ta baci ko menene abu na hudu shine ash-shurbu mutum yana sallah ya sha wani abu sallar sa ta baci abu na biyar shine inkishaful awra mutum yana sallah ya yayi al'auran sa kana cikin sallah kawai mutum da cikin sallah ko sai cire rigar sa ya cire wandon sa to daga nan sallar ta baci sannan abu na shida shine al-inhiraful kathir an jihati al-qibla mutum ya karkata karkata mai yawa daga asalin al-qibla kamar yadda nan ne yake al-qibla to in mutum ya dan karkata kadan babu nafi a kai shi ko hagu ko dama amma ya juya ta yadda yama ko sai ya juya kudu ko arewa to kaga wannan ba sallah dan bai fuskanci al-qibla ba sannan abu na bakwai al-abathul kathir al-mutawali fi salah wasa mai yawa wanda ke bin juna a cikin sallah mutum yana sallah yana wasu abubuwa eh wani shi bai tashi wasa da soshoshin sai da ya buge can sai yana cikin sallah eh wani a yana cikin sallah zai cire hula ya sosa kai ya sake mayarwa wani ma yayi rawani ya kunce ya sake daurewa wai duk yana cikin sallah har yanzu bai idar ba kaga sallah ita zama abun wasa kenan sannan na takwas shine intiqadul tahara intiqad tahara mutum na cikin sallah sai tsarkin sa ya warware to tsarkin na warware yana warware ba alwalan ta warware to sallar ma ta warware kaga mutum na sallah yayi hutu kaga alwalan ta warware ko to sallah ma ta baci mutum na cikin sallah sai bawali ya ci karfin sa dama ana so kafin mutum ya shiga sallah to ya gusar da duk abin da zai hana shi nutsuwa a sallah daga ciki akwai a wato bawali da kuma bayan gida kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo hadisi a cikin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam da takbiri ila tasbihi ka annaka taraha yayi ba wala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahihi wala huwa yudafi'uhu al-akhbath kar mutum ya bari sai an kawo abincin da ya san yana son abincin ga yunwa ga abinci ya zo sai ya shiga sallah to ba zai samu kushiya a sallah ba kar kuma yayi sallah lokacin da bawali ko bayan gida yake tunkuɗe shi yana kokarin turewa da kyar yana mammatsewa duka a cikin sallah a to kaga ya raba hankalin gida biyu Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته